This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Aisha Mu'azzu da sauran abokan aiki muka sake da muku a wannan shirin na daren yau Talata 20 ga watan Fabrairu shekarar 2024. A cikin shirin za a ji cewa jami'an tsaro a jihar Bayelsa sun dawo da doka da oda bayan barke wani rikici tsakanin wasu al'ummomi guda biyu a jihar. Haka kuma za mu ji cewa kungiyar gamayen matuƙa motoci na Najeriya NARTO ta bayo ma'aikatanta umarnin su koma bakin aiki. Sai kuma shirin Allah ɗaya gari bamban drama ta garba za ta kawo mana, amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum masu sauraro, barka da wannan lokaci ga labaran duniya. A yau Talata, mahaifiyar shugaban 'yan adawan Rasha Alexei Navalny ta baiwa shugaban Rasha Vladimir Putin hakuri don ya bada gawar ɗanta sannan a samu damar binne shi cikin mutunci. Sanye da muƙaƙen kaya, matar mamacin Yulia Navalnaya cikin wani bidiyo ta tsaya a gaban gidan wakafin da ke kewaye da shinge, inda Navalny mai shekaru 47 ya mutu a ranar Juma'a. Kwanaki biyar kenan ban samu damar ganin gawar shi ba, Navalnaya ta shaida cikin bidiyon. Sun ƙi su faɗa min inda gawar take, ba ta ƙara da cewa. Ta ce hukumomi sun ƙi faɗa mata inda gawar Navalny yake. Tawagar Navalny ta ce hukumomin Rasha sun ce ba su san musabbabin mutuwar shi ba, sannan sun ƙi su ba da gawar shi. Sojojin Isra'ila sun ba da rahoton zafafa faɗa a yankin Khan Yunis a zirin Gaza a yau Talata, yayin da Majalisar Kolin Majalisar Ɗinkin Duniya take shirin kaɗa ƙuri'a a kan wani ƙudurin da Algeria ta gabatar na tsagaita buɗe wuta nan take, inganta kai kayayyakin jin kai da ƙin amincewa da sauyawa 'yan Filistinu matsuguni da ƙarfin tsiya. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta ce Amurka za ta yi amfani da ƙuri'arta don hana yin sulhu da ta ce yana iya janyo nakasu ga ƙoƙarin yunƙurin yin sulhun da ake yi. Hotuna da aka ɗauka ta sama sun nuna ƙasar Masar ta fara gina dogayen shingaye a kusa da kan iyakarta da Gaza da zimmar hana shigowar mutane ko da an samu ficewar mutane da dama. WHO a yau Talata ta ce jagorancin kwashe mutane ita ta jagoranci kwashe mutane 32 da ke cikin tsananin jinya daga cibiyar Nasir a Khan Yunis a tsakiyar wata bata kashe. Kungiyar ta WHO ta ce jami'anta ne suka buƙaci kwashe majinyatan bayan sababbin sojojin Isra'ila a makon da ya gabata da ya lalata na'urorin asibitin kuma suka daina aiki. Ƙungiyoyin da ke tsaron Bahar Maliya sun ba da rahoton wani hari da aka kai wa jirgin ruwa na dukon kaya. Wannan hari shine na baya-bayan nan cikin jerin hare-haren da mayakan Houthi da ke Yemen mai samun goyon bayan Iran suka kai, wanda ya dakatar da zirga-zirgar jiragen ruwa a yankin. Hukumar da ke kula da safarar kayayyakin da ake bi da su ta ruwa ta Burtaniya ta ce harin jirgin mara matuki ya yi wa wani ma'aikacin jirgin ruwan rauni. Rahoton hukumar ya ce lamarin ya auku a tazarar kilomita 110 da kudancin Djibouti, sannan kuma ma'aikatan jirgin da ke kan hanyarsa zuwa madakatarsa na gaba suna cikin ƙoshin lafiya. Kamfanin tsaron ruwa na Burtaniya Ambre ya ruwaito wani hari a wannan yankin, sannan ta ayyana cewa jirgin dakon kayan na ruwa ya taso ne daga Marshall Islands. Jirgin ya yi dakon hatsi ne daga Argentina a kan hanyarsa zuwa tashar jirgin ruwan Yemen a Aden. A ƙarshe, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi maraba da tallafin sojin dala miliyan 683 daga Sweden, wanda ya zo a daidai lokacin da Ukraine din ke ci gaba da neman taimakon kasashen duniya a mamayarta da Russia ta kaddamar. Zelensky ya ayyana tallafin Sweden da mai mahimmanci ga jajircewarta ga zaluncin Russia, sannan babban sadaukarwa ga kare zaman lafiya da yancin Turai. Zelensky ya wallafa a kafar sadarwa cewa makaman artillery, makaman kare har-haren sama, rokoki, jiragen yakin ruwa, motocin yaki masu jure bama-bamai da sauran kayayyakin yaki suna daga cikin abubuwan da kasarsa ke matukar bukata a filin daga. Ukraine ba yancin kanta kawai take kokarin karewa ba, amma na Turai baki daya, a cewar Johnson. Sweden za ta tsaya da Ukraine iya tsawon lokacin da za ta bukata, ba zai yiwu a bar Russia ta yi nasara ba.
Aisha Ma'az kenan ta karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, wani rikicin al'ummomi makwabtan juna a jihar Bayelsa ya haddasa asarar rayuka da dukiyoyi, sai da jami'an tsaro sun kai dauki tare da maido da doka da oda a cikin al'ummomin. Wakilinmu na yankin Niger Delta, Lamid Abubakar Sokoto, ya aiko mana da wannan rahoton.
A baya-bayan ne dai aka samu wani tashin hankali tsakanin al'ummomin garuruwan Okotoku da na Apollo da ke yankin karamar hukumar Yanaguwa a jihar Bayelsa da ke yankin Niger Delta, inda nan take suka afka wa juna, kuma rikicin na al'ummomin biyu ya samo asali ne tun jiya zuwa yau. Haka kuma bayanai na nuna cewa an samu salwantar dimbin rayuka da kuma dukiyoyi na al'umma da dama. Rundunar 'yan sandan jihar ta Bayelsa ta tabbatar da faruwar lamarin, kuma ta ce mutane biyu ne suka halaka. Rundunar ta ce tuni ta tura jami'anta domin tabbatar da tsaro a inda lamarin ya faru. Da hakan kuma na tuntubi ASP Musa Muhammad, mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar ta Bayelsa.
The youth of Opolo claimed they were murdered by Okutuku youth who invaded their community. Upon receipt of this information,
yace bayan da rundunar 'yan sandan jihar Bayelsa ta samu labari rikici tsakanin al'ummomi biyu, tuni muka tura jami'anmu don tabbatar da doka da oda, kuma kawo yanzu jami'anmu na ci gaba da gudanar da sintiri a inda lamarin ya faru. Ko da yake dai kawo yanzu mutane biyu ne suka halaka, yayin da wasu da dama suka jikkata, kuma waɗanda suka jikkata tuni muka kai su asibiti. Kawo yanzu dai rundunar 'yan sandan jihar Bayelsa ta kama mutane ne biyu da kuke zargi da hannu dumu-dumu a wannan rikici.
The patrol teams discovered a lifeless body and also rescue a critically injured person to the hospital.
Wannan rikicin dai na al'ummomin biyu da ke makwataka da juna ya samo asali ne daga kan iyakar bangare daya na zargin juna da cin iyaka. Da haka kuma na ji ta bakin wasu 'yan yankin da aka yi wannan rikici, kuma ga abin da suke cewa.
Some Okutukutu and it's a great people clash over a land dispute which has led to some.
Wannan yana cewa ne sunana Eric Siasia, yace wannan da daddan rikici ne musamman tsakanin al'ummomin biyu, kuma rikici ne kan iyakar kasa, sannan kuma sun fafata da juna, kuma an samu salwantar dimbin rayuka. Ko da yake dai ban da adadin waɗanda suka mutu, kawo yanzu dai bayanai na nuna cewa an kai dimbin jami'an tsaro kama daga na soji da 'yan sanda da civil defense domin aikin sintiri tare da tabbatar da tsaro a inda wannan lamarin ya faru. Shi ma wani dan yankin Opolo da lamarin ya faru yace,
well, Bayelsa is not known for community clashes in the sense that
yana cewa ne sunana Dr. Freye Owuriso, yace al'ummomin jihar ta Bayelsa a gaskiya ba sa son rikici, kuma waɗannan da ke rikici suna makwataka da juna ne, kuma muna ganin wasu matasa ne suka tada wannan rikici. Ko da yake dai kowane yanki da irin nashi kalubale, kuma muna fatar samun sauki. Gwamnatin jihar ta Bayelsa dai tuni ta shigo cikin wannan batu domin ganin cewa an samu sasanci tsakanin bangarorin biyu. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
Toma da la'agaida Lamida Bakar Sokoto. Bayan shiga tsakani da gwamnatin tarayyar Nigeria ta yi ta bangaren hukumar kula da dokokin man fetur da karamin ministan albarkatun man fetur na kasar, Kungiyar masu motocin da kuma fetur na NATO ta dakatar da yajin aikin gamarar ta shiga daga jiya Litinin tare da bayawa ma'aikacin umarnin koma bakin aiki nan take. Daga Abuja, wakilin Halima Abdurrauf ta aika mana da wannan rahoton.
Kungiyar NATO dai ta bayawa ma'aikatanta umarnin su koma bakin aiki nan take jim kadan bayan da aka karasa taron shiga tsakanin da gwamnatin Najeriya ta fara da su daga jiya Litinin zuwa yau Talata 20 ga watan Fabrairu shekarar nan da muke ciki, kamar yadda shugaban kungiyar Alhaji Yusuf Lawal Othman ya shaidawa muryar Amurka.
Dama magana ne na kudin da ake biya mu baya isan mu saboda komai ya tashi, amma dai kamfanonin sun kara mana kudi sai dai karin da suka yi mana bai kai ga abin da muke tsammani ba. To gwamnati ta shigo ciki ta ce dole mu hakura da abin da aka bada kuma mu samu dama nan gaba mu sake tattaunawa. Mun hakura kuma za mu duba mu gani nan gaba din zuwa sati biyu sati uku ko kuma zuwa wata daya mu gani karin zai yiwu, in kuma bai yiwu ba za mu sake dawowa ta gwamnati mu duba mu gani don sake musu magana. Mun ji yajin aiki kowa zai koma aiki insha Allah. Ma'aikatan mu muna kiran su kowa da kowa ya koma aiki kuma ya saurara insha Allah. Duk kamfanin da muke aiki da su za su samu takarda cewa an kara musu kudi kuma za su ga ko nawa ne aka kara, sannan za mu zo mu yi nazari mu ga abin da kara ba zai daidai da abin da muke tsammani ba amma dai zai dan rage mana kaifi.
Shin menene ma'anar tsaida aikin da kungiyar NATO ta yi? Tsohon shugaban kungiyar kuma mai kula da ayyukanta a matakin kasa a yanzu Alhaji Kasim Ibrahim Bataiya ya ce wannan matsaya ta su harka ce ta kasuwanci tsakanin mai dako da mai kaya.
Wannan tsayawar aiki haka ce ta kasuwanci tsakanin mai dako da mai kaya. Mai dako yace wa mai kaya ga farashin kudin dako na, mai kaya kuma yace ga abin da zan biya. To shine ba su samu daidaituwa ba, kuma alhaki ne na wannan hukuma ta NMDPR ta kirawo duk wanda yake da ruwa da hannu a harkar albarkatun man fetur idan ba a samu sasantuwa a tsakanin su ba ta sasanta su. Don haka an kirawo mu karkashin jagoranci mai girma minista na mai da kuma shi shugaban NMDPR, an zauna da su masu kaya da kuma mu masu dako, an ce mai hana mu sasantawa. Kowa ya faɗi nasa bayanin kuma gwamnati ta ba da umarni mu koma mu zauna mu ci gaba da tattauna mu tabbatar mun zo mu matsaya wadda za ta yi kyau ga kasa, ga yan kasa, kyau ga su kasuwancin su, kyau da mu kasuwancin mu.
A bangaren gwamnati kuwa shugaban hukumar kula da dokokin man fetur wato NMDPRA Malam Faruk Ahmed ya yi karin bayani akan abin da ya wakana.
To dama matsalan ta shigo saboda kudin man diesel da ya karu saboda harkokin duniya da suka canza. So dakon da suke yi kamar daga maybe wajen depo depo na wajen Lagos sauran zuwa arewa ko zuwa wurare sai zama cewa kudin diesel ya musu yawa kuma suna faduwa ba su samu riba. Shi suka ce lalle sai an kara musu kudi. To kuma ba za mu ce za mu kara musu kudi ba, idan mun kara musu kudi za a kara kudin mai, kuma shugaban kasa ce ba za a kara kudin mai ba. Saboda haka muka ce su je wajen wanda suke wa aiki su same su su yi jarjejeniya da za su kara musu kudi. Don haka muka ce tashar mota ne wannan sun dauki kaya zuwa birnin Kebbi da shi da mai dokan kayan da mai mota za su yi muhawaran su. To shine kamar haka muka ce su je. To abin da ya faru yanzu minista ya kira su, mun kira su mun yi magana jiya da yau. To shine suka dai kai ga matsayi cewa to za su cigaba da muhawara akan yaya za a yi nawa za a kara musu. To yanzu NNPC sun kara musu kudi kuma total sun kara musu kudi, amma sauran yan kasuwa din ne suke su kara musu kudi kafin su cigaba da aiki. To alhamdulillah an yarjejina cewa za su cigaba da magana, amma saboda ba son jama'a su cigaba da wahala shi suka ce za su koma wajen aiki. To an tsaya mutsayin cewa za su je yajin aiki daga yau. To insha Allah komai zai zama yadda ya kamata.
Tun bayan cire tallafin man fetur a watan Mayun shekarar 2023 da ta gabata ne ake ta samun tashin farashin dakon kaya da kuma tsadar kowace litar man fetur, diesel da kuma iskar gas a kasar, inda a yanzu ana sayar da kowace litar mai a Najeriya daga naira 617 zuwa 700 sama. Lamarin da masana tattalin arziki ke dangantawa da rashin gudanar da bincike mai zurfi kafin cire tallafin man fetur. Halima Abdurrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Halima Abdurrauf, kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan.
Da ni ba bai barri na ji dadi ba, uban na za yaron zamani bai damu da shi ba, bai kai shi makaranta ba. Aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da yayan ma ya dubawa. Ubannin mu ku dai na wannan rayuwa, wannan rayuwa tana kawo damuwa. Ubannin mu ku dai na wannan rayuwa, wannan rayuwa tana kawo damuwa. Yau na shagiya da taba watch
rufe ni baka tuba ni ba kana da bayan ma baka goya ni ba kai ka haife ni baka tuba ni ba wane ne zai duba ni wane ne zai kula da ni wane ne zai duba ni wane ne zai kula da ni na tambayan ka baba na tambaya hey na tambayan ka wayo na tambaya na so a ce na university ta kaduna komai na yayi quality zama doctor ga gida ga infinity kana nufin cewa da zaka yi security na tambayan ka oh baba na tambaya hey na tambayan ka wayo na tambaya hey 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 ubana da ya haife ni bai kula da ni ba bai bari na ji dadi ba ubanna za yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba
to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka da lokacin da ake so za a zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da masu sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafin mu na Facebook yanzu anan Washington DC agunmu na cewa karfe 3:47 na yamma yanzu kuma sai shirin mu na gaba
wani gari wani garin da ake kurba manya da zalla
madalla jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin na Allah daya gare banban shirin da ke kawo muku halin rayuwar ƴan Afrika a Turai da sauran sassan duniya tare da ni Ramatu Garba Baba
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sunana Umar Bala ni na tashi ne a garin Kano shekara ta 22 kenan anan London ina yin sana'a ne ta suya kamar tsire kenan amma nan ana kiran shi kamar street food shine wanda muke yi tsire irin namu na gida amma duk abubuwan da muke amfani da su kamar yadda ake a gida su ma haka muke abin da kai muka rasa shine tukuba
to bakon mu a shirin kenan Ɗanɗanon suya da gurasa da dafa duka da sauran kayan kwalan da makulashe na suya hot sun taimaka ainin a yada cimar Hausa a unguwar Bakin da ke Ingila inda Turawan Birtaniyan da sauran jama'a daga sassan duniya ke rige-rigen siyan naman suyan da ake gasawa tamkar irin na kasar Hausa
kwai abubuwan da mu gaskiya mutane suke yi muka ga cewa kamar irin ƙasar da muke zo ne ba ƙasa ba ce ta irin mutanen mu kenan na arewa ko kuma na Najeriya ko kuma na Afirka akwai mutane wanda suka zo daga fanni daban-daban na ɗauki wasu abubuwan da muke da su a gida kamar gurasa ne amfani da ita na modifying ɗinta na mai da ita kamar wani abin da ake kira rap ko kuma shawarma daga fulawa muke sarrafa komai har a samu wannan rap ɗin nan kuma yajin ba mu yin irin mai ƙarfi ɗin nan wanda saboda mun san irin jama'ar da suke zuwa suke siyan abincinmu da yawa daga cikinsu ba masu san yaji ba ne amma saboda yaji ɗin ya bada ma'ana sosai wanda mu ba lallai ba ne mutum ya fahimci abin da muke da shi irin mu mutanenmu na gida saboda already muna da shi ɗin amma su anan yajin suna ba shi matuƙar muhimmanci saboda in aka yi abu aka saka yaji a ciki suna matuƙar ƙaunar shi kuma abu ne wanda yake attracting mutane da yawa daga duk fadin duniya kasashen duniya baki daya waɗannan mazauna nan
to ko me ya zaburar da Umar har yayi tunanin soma wannan sana'ar suya a kasar da akasarin al'umarta turawa ne
na aiki da wani kamfani babban kamfani ne supermarket ne a Tesco so na aiki nan ni manager ne na yi aikin management sannan kuma na aiki a bakery sannan na aiki a kitchen mainly duk inda ake girki na yi so nayi ba irin abincin da ban dafa ba a wannan company sannan wannan ne ya ƙara zabar da ni cewa tunda har ni zan iya yin abincin nan kuma wannan ya ƙara goge na ya sa ya ƙara sa ni na goge sannan daga nan na samu na yi kokari Allah ya taimake ni na sai karamar trailer shine mai kama da container wanda mota take ja na yi 'yan shekaru ina amfani da ita sannan na ƙara samun buɗi cikin yarda Allah na siyo van wanda ake tukawa wanda take babbace sosai ita ma ana aiki kuma ina da ma'aikata kamar guda hudu a lokacin sannan bayan shekaru kaɗan na ƙara samun dama shine na sai ita wannan double decker bus wato wannan mota kenan irin ta London wadda take da hawa biyu wa mun yi amfani da ita yanzu kenan shekara ta farko kenan yanzu completed sannan shine muka ƙara samun wata dama Allah ya buɗa mana yanzu kuma muke kokari zamu bude wannan babban restaurant namu wato Suya Hut restaurant
to baya ga hakan Suya Hut ya yi shura saboda dafa dukar da ake sayarwa tare da suyan
to gaskiya jollof rice ko kuma dafa dukan mu ta bambanta sosai saboda ni kin ga Bahaushe ne kuma duk abubuwan da muke yi anan muna tana gida saboda haka muna hada irin dai dabarun mu da iyayen mu da kakannin mu suka koya mana wajen girki domin mu bambance tsakanin irin dafa dukan mu ko kuma jollof rice din mu da irin wanda wasu kasashe ko kuma wasu mutanen mu na Najeriya suke yi to shine sirrin abin gaba ɗaya saboda mu jollof rice din mu gaskiya duk wanda yazo ya ce muna samun yabo kwarai da gaske kuma wannan jollof rice ita ce ma ainihin wadanda ta kara ba wa mutane karfin gwiwa suke ma kokarin wai su try ko kuma su gwada abincin da muke da shi musamman kamar na tsire haka ko kuma kaza duk da cewa da yaje a ciki so san wannan jollof rice din shine yake kara bunkasa mana sana'a mu alhamdulillah kuma a gaskiya duk irin jollof rice din da zamu ko gudano mu kai ko kwano mu kai a rana ba mu taba tashi mun bar jollof rice din mun tafi da ita gida
to ko za a iya cewa kwalliya na biyan kudin sabulu
irin cinikin da muke yi idan aka kwatanta da kamar kudin mu na Najeriya to a gaskiya an kai comparing da canje lalace yanzu muna samun ciniki a kowane mako wato a sati kenan tunda mu a sati kwana hudu muke budewa to kuma a satin nan in kika kissa ma muna samun at least in akai conversion total sales kenan wanda ake kira gaba daya abubuwan da muke siyarwa ba wai riba zalla ba muna ciniki na naira miliyan 30 a cikin kwana hudu akai converting kenan pounds into naira to kuma a ciki insha Allah akwai riba
duk da wannan cinikin da suke yi da ma ribar da yake samu ya ce akwai wasu kalubale da sana'ar ke fuskanta
babban kalubalen da muke fuskanta shine kamar wajen biyan haraji da kuma ma'aikata yana da matakar muhimmanci zama cewa mutanen da kake aiki da su irin mutanen mu ne kuma wadanda suke na gida wanda sun san yadda al'amuran suke to sai dai kuma dole ne anan zamu training din mutane wanda muke koya musu kuma wani lokaci yana daukar lokaci sannan kuma irin harajin da zamu da muke biya musu a kowace shekara yana da matakai yawa to shine wannan harajin matsayi shine da gaskiya babban kalubale da muke fuskanta a wannan kasa
haka yake to a daidai lokacin da matsalar rashin aikin yi ta addabi jama'a musamman matasa a kasashe masu tasowa kamar Najeriya da Niger ma'aikatan umar dai sun hada da matasa har da wasu mata
sunana Hassana Mahmuda ni yar Katsina ce amma yanzu ina zaune a London bakin market muna nan tare da umar Allah ya buɗa mana yanzu ciniki muna yin ciniki sosai masha Allah mutane suna zuwa daga ko ina yan Najeriya turawa ma duk suna zuwa ni gashi nake gashin kaza da tsire muna sai da tsire da kaza da jollof rice plantain da chips daga nazo aiki zan fara gashi akwai wanda yake da safe ni kuma ina zuwa da rana wani lokaci 11 na safe saboda ana budewa karfe 10 to sai in karbe shi in fara gashi kuma har yamma amma akwai wata ruwa ta din Hajiya Hawa ita kuma da safe take zuwa to tana tafiya karfe 1 na samu alheri sosai kam saboda kin ga naje umara su biyu da ni da ya autata gashi kuma yanzu Allah ya kawo nasara zan tafi haji insha Allah wannan shekara to muna samun kuɗi dai alhamdulillah tunda ana samu ana taimakon kuma ƴan uwa sosai da marayu kuma
to a halin da ake ciki Umar dai ya bude wani katafaren gidan sayar da suya, duk da cewa zai ci gaba da amfani da motarsa ta bus mai hawa biyu da ta kasance tamkar tukuba a birnin na London.
Na kwashe duk wanda suke nan ko?
To suyar har da shinkafa.
Bai wannan shinkafa ya ji kace wannan shinkafa wannan yar Madina ce.
Wannan yar Madina ce. No, alhamdulillah kuma yana tafiya daidai wallahi sai godiya. Kana da mira rajuwa sai dadi.
Sauraronmu da haka ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban a madadin sauran abokan aiki na sashen Hausa na muryar Amurka da kuma duk waɗanda aka ji muryoyinsu. Ramatu Garba Baba ke muku sallama daga birnin London.
Madalla a gaida Ramata Garba. Yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe, labarai amma fa a takeice.
To a takeicen, a yau Talata mahaifiyar shugaban ƴan adawan Rasha Alexei Navalny ta baiwa shugaban Rasha Vladimir Putin hakuri don ya bada gawar ɗanta sannan a samu damar binne shi cikin mutunci sanye da bakakken kaya. Matar mamacin Yulia Navalnaya cikin wani bidiyo ta tsaya a gaban gidan wakafin da ke kewaye da shinge inda Navalny mai shekaru 47 ya mutu a ranar Juma'a. Kwanaki biyar kenan ban samu damar ganin gawar shi ba, Navalny ta shaida cikin bidiyon. Sojojin Isra'ila sun ba da rahoton zafafa fada a yankin Khan Yunis a zirin Gaza a yau Talata, yayin da Majalisar Kolin Majalisar Dinkin Duniya take shirin kada ƙuri'a akan wani ƙudurin da Algeria ta gabatar na tsagaita bude wuta nan take, inganta kai kayayyakin jin kai da kin amincewa da sauyawa ƴan Filistinu matsuguni da ƙarfin tsiya. Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta ce Amurka za ta yi amfani da ƙuri'arta don hana yin wannan sulhu da ta ce yana iya janyo nakasu ga ƙoƙarin yunkurin yin sulhun da ake yi. Ƙungiyoyin da ke tsaron Bahar Maliya sun ba da rahoton wani hari da aka kai wa jirgin ruwa na dakon kaya. Wannan hari shi ne na baya-bayan nan cikin jerin hare-haren da mayakan Houthi da ke Yemen mai samun goyon bayan Iran suka kai, wanda ya dakatar da zirga-zirgar jiragen ruwa a yankin. Hukumar da ke kula da safarar kayayyakin da ake bi da su ta ruwa ta Burtaniya ta ce harin jirgin mara matukin ya yi wa wani ma'aikacin jirgin ruwan rauni.
To madalla, masu sauraro da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau baki daya. Sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe Laraba idan Allah ya kai mu, inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Kamar ko da yaushe za a yi wa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu madadin Aisha Ma'azurta na kawo muku shirye-shiryenmu na yau da Fiona Nandudu wadda ta haɗa tare ba da umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Cedric. Ni Sarfil Hashim kuma ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.